Ajantice. Ajantice. Chut gayi lo sai ji ka koi
Ajantice.